أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau insha Allah tabaraka wa ta'ala 17 ga watan 6 shekara na 2020 ci gaba da karatun mu a cikin littafin Maulana Shu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu mai suna Sa'adatul Anam bi aqwali Sheikh al-Islam Maulana Al-Haji Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu wannan shine halkan mu na 11 a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan littafi muna shafi na 16 khutuba ta biyu wanda yanzu bi iznillahi tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga yanda muka tsaya a wancan karan albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan karo mun tsaya ne a gurin da Shu Ibrahim yake magana rahmar Allah ya kawo hadisi da Shu Ibrahim yace yayi azwil lafazun wal imam at-Tabari wanda kuma al-Imam al-Baghawi ma ya kawo cikin tafsirin sa yanda Allah ya dinga wa aljanna umarni cewa aljanna ta fadada tai ta fadi har zuwa yanda Allah yake ce mata tai fadi gurgudan rahamar sa dukkan wannan muna tafiya ne akan irin rahamar da yake cikin musulunci wannan rahamar ko ba wata rahama bace illa rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ana rahmatun muhdat Shu Ibrahim yayi wannan khutuba ne a wajen Maulidin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khutubar yanda zamu tashi yau kenan shehu yake cewa wa inni ujaddidu wasiyati lishabab almuslim lita'allumi hadha ad-din ina jaddada wasiyata wa dukkan dungumin wato matasa na musulmai inji Shu Ibrahim lita'allumi hadha ad-din dole su karanci wannan addini su koyi wannan addini summa bita'alimi summa bita'allumi kulli ilmin nafi'in sannan su koyi dukkan wani ilimi wanda yake mai amfani bayan ilimin addini sannan kuma bita'allumi kulli ilmin nafi'in duk wani ilimi mai amfani Shu Ibrahim yace lalle dole ne mutanen sa su koya domin da kuma musulmai gaba daya duk wani ilimi ba mutum kawai ya tsaya akan abin da ilimin da ya shafi addini ba ilimin duniya duk wani ilimin da ka sani ana karantawa a jami'o'in duniya mutum lallai ya je ya koye su ilimi masu amfani domin za a samu a wannan ilimi zai taimaki mutum a nan duniya sannan kuma zai taimake shi a lahira ba sharadi bane cikin kasancewar ilimin addini a ciki da shi ake neman lahira la da kowane irin ilimi ka karanta zaka iya neman lahira da wannan ilimin inji Maulana Shu Ibrahim daka yana da kyau mutanen mu da suke karatu su ƙara dagewa su shiga dukkan bangarori da ake shiga musamman a wannan zamani da muke duniya na aulama abinda ya shafi ilimi na kimiya sciences da abinda ya shafi ilimi na wanda ya shafi computers da sauransu duk irin waɗannan abubuwa wajibi ne akan mu dole mu tashi mu koya saboda yanzu duniya ba ta gudana sai da su kuma kullum da alqur'ani yana gaya mana muna addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amin ya rabbal alamin Shu Ibrahim yake cewa ilmul akhirati wal ula mutum dai ya koyi wato ilimi wanda yake na lahira da kuma ilimi wanda zai nemi zai gyara lahiransa da ilimi wanda zai nemi duniyarsa da shi domin me sa ilimin duniyar nan wajibi ne saboda wa maji Allah wa jasadan la yakuluna ta'am wa ma kanu khalidin hatta annaba da sauransu Allah ya ce bi yusu sun zamanto jiki da ba sa cin abinci ba dole in kana da jikin nan to dole wannan jikin yana da bukatan haƙi sai ka bashi abincinsa kamar yadda ku sani sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa Allah ya gina mutum ne akan abu guda uku kuma kowane abu ɗaya daga cikin ukun nan yana bukatan abincin da dashi zai rayu na farko dai Allah ya gina dan adam akan hankali na biyu Allah ya gina dan adam akan zuciya na uku Allah ya gina dan adam akan gangan jiki inji sayyidina Ali radiyallahu anhu yace to fa gizaul aqli al ilm abincin hankali shine al-ilmu hankali ka ba wato abincin hankali shine al-ilmu ilmi ka ba wa hankalinka ilmi to ka bashi abincin sa kenan daga ran da mutun ya zama da cewa yana da hankali amma ya kiya ba wannan hankalin nasa abincin sa shine ilmi to wannan mutumin faqad tadamma wannan ya riga ya rushe yayi collapsing gaba daya ya kashe kansa da kansa sannan sai na biyu zuciya ita kuma zuciya sai na Ali yace fa giza'ul qalbi al-mahabba abincin zuciya shine soyayya a cika ta da san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da san mutane nagari wannan to shine abincin zuciya sannan kuma sai jiki jiki shi ma yana da abincin sa menene abincin jiki abincin jiki shine abin da kake ci yau da gobe ka sha shi ma wannan dole ka bashi in baka bashi ba shikenan jiki ya zama to wani iri to idan annabawa yanda Allah ya faɗa ba mu maida su jukkunan da ba sa buƙatan abinci ba dole sai sun nemi abinci ashe ni da kai a haƙu mu ne a haƙu mu muka fi cancanta mu tashi mu samar wa kanmu aikin yi ta hanyar da zamu ba wa jikin mu abinci zamu ba wa zuciyar mu abinci zamu ba wa hankalin mu abinci to shine shi Ibrahim yake cewa ilmul akhirati wal ula ilmin nan ka neme shi na ilmin duniya da ilmin lahira babu bambanci da ilmin duniyan kuma ana iya neman lahira da shi yau likita ta hanyar likitancin sa zai iya neman lahira kuma ya shiga aljanna kai tsaye wanda zaka samu a tisne ko a ciccione ko ma wani irin ilimi ka karanta ko scientist ne kai ko ma me kai zaka iya neman lahira da wannan ilmin naka matukar mutun ya sa tsoron Allah a ciki Shi Ibrahim yace wa tazakkaru qaulallahi kutuna fadin Allah jalla wa ala madaukakin sarki wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak dilla barbarin manzanni ya rasulullahi muna kissanta maka dan mu tabbatar da zuciyanka Shi Ibrahim yace wa qad qalu haqiqa sun ce innal hikayata jundun min junudillahi shi labari hikaya jundun wani runduna ne min junudillahi daga cikin rundunan Allah yu'addibu bihi qalba man yasha'u Allah ya kalladaftar da zuciyan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa to kun ga hikayoyi da Allah ya dinga gaya mana alqur'ani annabawa kaza ga hikayarsu mutanen gari kaza ga hikayarsu wani ga hikayarsa wance ga hikayarta ba haka kawai Allah yake gaya mana ba Allah yana gaya mana wannan hikayoyi ne li ta iya uzunin wa'iya domin ya zamana sun shiga kunnan mu zamana mun lura da abin da ya faru da ɗan baya inna alkhairi ne mai koyi da su in wani sharri ne Allah ya kama su akan wannan sharrin mu guji wannan abin da aka alqur'ani zamu ga yana hakaito kissoshi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban misali fadin Allah watlu alaihim naba ibrahim is qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun watlu alaihim naba ibrahim karanta musu labarin annabi ibrahim alayhi salam is qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun lokacin da annabi ibrahim yace wa da shi da wato ainihin mahaifinsa ma ta'buduna me za ku bautawa to irin waɗannan hikayoyi wato a irin waɗannan hikayoyi ya kamata duka a dinga karanta su a cikin alqur'ani bi tadabbur wa ta'ammul sannan ga irin su watlu alaihim naba nuhi ka karanta musu labarin annabi Nuhu is qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu irin fadin Allah wazkur fil kitabi maryam ga labarin annabi ibrahim a sai da tuna maryam alayha salam idan tabadar min aliya makanan shar'iyya ga irin su wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlisa wa kana rasulan nabiyya irin su nahnu naqussu alayka ahsanal qasas tilka alqur'anu qussu alayka min anba'iha duka labarbari wannan Allah yana kissantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan to idan an lura da wannan duk hikimar su ta yanda za a yi ka gyara duniyar ka domin ka samu kyakkyawan lahira domin ad-dunya madiyatul akhirah to duk wannan abun ba a yin shi sai da ilimi wannan ya zama to wajibi challenges ne akan zawaya na zawuyoyi su fitar da wani tsari na hanyar taimakawa daliban zawuyoyi ko ƴaƴan zawuyoyi ta hanyar raya zawuyar ta hanyar ilimi domin gaskiya abin da yake faruwa yanzu zaka ga mafi aksari daga an ce ga wani shehi ya kafa wata zawiya shehin nan ana cewa Allah ya dauke shi to shikenan sai kuma kaga zawiyar tana neman su kurkucewa in ba Allah ya kawo mata wani tallafi mai girma ba to lallai haƙi ne mu abinda muka sani da yanda muka tashi muka gani duk zawiyoyin mu sun kasance su ne markas kaman wasu universities ne cibiyoyi ne na koyarwa tsangayu ne na koyar da ilimin addini da ilimin rayuwa gaba daya to amma yanzu abubuwan suna ja baya to dole ayi abin da ake cewa waiwaye adan tafiya a duba abin da ya gina zawiyoyin nan ada suka samu wannan daukaka za a ga cewa ilimi ne mai harce biyu harce na lahira da harce na duniya to dole a dawo da zawiyoyin mu kan irin wannan duk wata zawiya ta dariƙa Shehu Tijjani da wata zawiya ta Faiza Shehu Ibrahim da ma zawaya wadanda ma ba ɗan dariƙan mu ba wajibi ne akan mu dole mu tashi mu raye zawiyoyin mu ta hanyar ilimi a tallafa wa mabukata waɗanda suke talaucin ilimi a wannan zawiyan zawiyoyin nan ilimin nan kuma ilimi ne na boko ilimi ne na addini duka wannan wajibi ne akan zawaya to shine Shehu Ibrahim yake cewa dole waɗannan abubuwan ilmul akhirati wal ula ilimi na lahira da na duniya inji Maulana Shehu Ibrahim sai Shehu Ibrahim ya tallaka kan wata magana sai ya ce wa alaikum jami'an bit tasalluhi bi ru'is sufiya Shehu Ibrahim yace to ina muku wasiyi ina gaya muku dole gaba ɗayanku a tasalluhi kowa ya dauki makamin da zai kare imaninsa da wani makami bi ruqis sufiya da dariku na sufai inji Shehu Ibrahim a yau wannan zamani babu wani hanya alal itlaki inda ya kara cikin tutan la ilaha illallah hanya mafi kyau mafi inganci irin sufai domin an zauna an yi mu'tamarat da yawa a duniya an waishi matsalolin da musulunci yake fuskanta a yanzu na yanda ake samun wasu wanda ba su fahimci musulunci ba su fito su dinga yin wasu ta'addanci da kuma waɗansu wanda su ba musulman bane sai su hukunta musulunci da wa aikin wawaye daga cikin musulmai to wai ina mafita mafita ɗaya ce bisa nazarin da malaman duniya suka yi a yanzu shine musulunci abu ɗaya yake bukata shine a dawo da mutane kan tafarki na sufai domin idan an duba za a ga cewa musulunci ya yaɗu ne ta hanya biyu hanya ɗaya wacce dole ne ba musulunci baya son ta sai in dole ta kama dole sai musulunci ya amfani da ita wajen yaɗa musulunci kamar idan musulunci yana fuskantar wani challenges daga garin wasu kafirai to sai ya sauri sai ya kai jihadi wannan garin saboda a samu a mamaye garin saboda kar cutarwansu ya iso kan musulmai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai dan bakwa addinin sa baya zuwa ya ce zai dauki takobi ya yaki wannan garin har sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamun za ku yake shi sannan shi ma sai ya ce zai yake ku shine wannan Shehu Ibrahim yake cewa li'annan nabiyyal hashim ad-dahra magaza bala sadda udwanan wa radda dalala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tare wato udwani kai farmaki da ake yi mai da cutarwa da ake wa manzo Allah sai ya tare wajen tarewa kuma in ya tare ya kai ku kasa to dole dama ku shigo cikin daular musulunci alal aqallu ko ba za ku shiga ba bil ayan daidai ku shiga cikin musulunci to daular ku za ta dinga gudana a bisa ka'idojin musulunci to wannan shine hanya ta farko da musulunci ta hanyar yaƙe da musulunci ya bude garuruwa amma wannan hanyar bisa larura musulunci yake yin aiki da ita bisa larura amma musulunci abin da ya gino akai uddu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana shine asali a musulunci to wannan hanyar idan an lura a yau za ku ga duruku na sufaye gaba daya dariqun mu na sufaye dariqar Shehu Tijjani dariqar Sidi Abdul Qadir dariqar Shaziliya na Kashabandiya Khalwatiya Arusi duk dai irin waɗannan dariqun in ana neman waɗanda suka zamanto sun yi jihadi sun daukaka musulunci ya shiga cikin kowane loko kwararo a duniya za a ga sufaye ne duk wata ƙasa da ba jihadi na takobi bane ya kai musulunci ƙasa to za ka samu sufaye ne ina misali kamar irin su Indonesia ba wanda ya je kai musu musulunci da ƙarfi sufaye ne su suka shiga suka mika sai sa har yau za ku ga musulman ƙasar gasu sun fi kowa musulmai a duniya to kashi 99 za ku samu gaba ɗayan su sufaye ne irin su Shishan a yankin wajajen ƙasashen Rasha in ka zo irin su Afghanistan su Pakistan su Kazakhstan irin wannan ƙasashe masu tantan ɗin nan da suke duk musulmai gaba ɗaya ba jihadin takobi ba ne kai musu sufaye ne suka yi wannan abin ta hanyar shigarwa da kasuwa har mu zo irin ƙasar mu Najeriya za ku ga duk sufaye ne suka kawo musulunci za ku samu dari ula ahlul lahi su suka yi jihadi misali a nan Najeriya mu ba da misali da manyan a Najeriya misali daya sannan a yankin Afirka misali guda daya a Najeriya muna da Shehu Usman bin Fodio Shehu Usman bin Fodio ba kadiri ne dan dariƙar Qadiriyya ne radiyallahu anhu shi ya yi kokari ya yada musulunci a cikin Najeriya ya yi jihadi ya yi tajididi radiyallahu anhu. Sannan in ka dauki yankin Africa da Nigeria gaba daya, sho Umarul Futi batijani ne dan tarika sho tijani irin jihadi da yayi da yanda yayi wato musta'mirun waɗannan turawan mulkin mallaka dukkan su waɗannan sufaye ne. To shine sho Ibrahim yake cewa dole ne yanzu duniya tana bukata, inde kana bukatan kare imaninka a yau to dole at-tasallu bi turuq as-sufiyya, kowa yayi wa imaninsa katanga da dari kuma sufaye ya kare, ma'ana ya kare duk wani abu da zai shigo mai ta hanyar shigansa dariƙa sufaye. In ka shiga dariƙun sufaye to wannan dariƙa ita ce makaminka na yakan duk wata shubha da za ta shigo maka. Shehu Ibrahim ya ce waɗannan sufaye su ne ibadillahi al-muqarrabin, waɗanda su ne bayan Allah makusanta Allah al-atqiyai masu tsoron Allah, alladhina anaru tariqas sunnal muhammadiyya, waɗanda su ne suka haska hanya wa duniya ta gane menene sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba sunna yanzu na ɗan damfara ba, wanda in an ce sunna kawai tana nufin waɗansu malamai da waɗansu jelan waɗansu malamai, in ka bi su shikenan ka shiga sunna, in ka saba musu ka saba wa sunna, ba irin wannan sunnar ba. Ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake a yau babu wani malami da zaka dauke shi a fadin Afirka, mu dauki mu dinga misali da mu nan gida Najeriya ko kuma da abin da ya shafi wasu ƴan uwanmu kasashen mu, babu wani malami sawau a firkan dariqa yake ko a firkan izala yake ko ma a wace firka ne face sai ka samu inda yana da haske na ilimi, yana da rabo da wani hazzi na ilimi, to sai ka same shi almajirin gidan sufaye ne. To wannan ya ishe mu alfahari. Ulaika abai faji'ini bi mithlihim idha jama'atna ya jarirul majami'u, wasu sukan ce ya jarirul majami'u wanda kuskure ne a larabci, ya jarirul majami'u. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da sufaye suka yi wa addini hidima da shi. Shine Shehu Ibrahim yace su ne zaka same su al-atqiya masu tsoron Allah a naru tariqas sunnal muhammadiyya, sun haskaka wato hanya ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hamu baydatal islami, suka kiyaye wato haske na musulunci, an aidat tugati daga hannun waɗanda suke wa musulunci dagawa, abokan gaba, alguzati, mayaka, almusta'miri na ƴan mulkin mallaka, bi itirafi haula, ita hanyar su da kansu turawan mulkin mallakan sun yadda cewa sufaye su ne suka cece musulunci, suka kuma tare su, suka tunkuɗe su, suka hana su cutar da kasashen musulmai, wa iqrarihim, da tabbatarwan su. Kuma kaga wal haqqu ma shaida bil adaw, ma shaida bil adaw, shi yace kaga ai gaskiya ita ce abinda abokan gaba suka shaida wannan abun haka yake. Kuma wannan ishe mu ishara duk wanda yake nema a gurguje, in yana son ya ga hakikanin abin da muke faɗa, ga littafi wanda an yi shi muzakkiratu Mr. Hampus, wannan Mr. Hampus din yayi rubutu al-jasusul burtani, spy ne na kasan Ingila, wanda ya zo Saudiya ya karanci abubuwa, daga ƙarshe sai ya gano za a iya ruguza musulunci ta hanya ɗaya, za kuma a iya tai musulunci kuma zai iya samun ƙarfi ta hanya ɗaya, wani hanya ne za a ruguza musulunci da shi. Yace in aka yada wahabiyanci da salafiyanci a cikin jama'a, to musulunci zai karye gabas, sai ta kai wa musulmi ana so ya ce shi musulmi ne, amma ba zai iya cewa shi musulmi bane, saboda yana ganin ya danganta kansa da musulunci ba abun kunya ne, saboda yadda wahabiyawa suka jawo. Kuma gashi yanzu muna gani yadda suke fiffilla kan mutane da sababa bamai, yadda dai duk wahabiyawa suke wannan abin yin izala kenan. Sannan kuma zaka samu yace za a iya karfafan musulunci ta hanya daya, shine yace ta hanyar sufaye. Yace in dai ana son a karye baya, a karye kashin bayan musulunci, yace to a raba mutane da halakokin zikiri da halka na sufaye, saboda zaka iya zuwa ka je ka gama shirin ka na shekara 100. Yace amma daga wani wanda ake kira sharifi ko wani wanda ake kira mai girma ya zo ya tara mutane a cikin hadara, suka fara zikiri suna la ilaha illallah, la, yace wallahi sai su tashi duk ya baje musu plan din su na tsawon shekara 100. Yace to in ana son a karya musulunci sai an raba mutane da da'irar zikiri. Yanzu muke magana da sirri kamar cewa wani bawan Allah Albani daga cikin malaman izala yana magana cewa duk zikiri idan ya haura 100, wannan zikirin waye rawan menene ya fi shi, yana wani magana dai gwala-gwala, rawan gwala-gwala, jama'a ba ku ji wannan abu. To kun ga wannan wannan mutane na Ingila, tura Ingila sun ci nasara a kansa, kuma dama ka ji sunansa ma Albani, baturan Albaniya, shi yana kwai shi daga Albani, aka turo shi Albani original din ya zo ya shiga musulunci, yau musulunci wannan barna. Sannan shi kuma wannan mahaukacin ya zo ya ƙara ɗebo fatawarsa, kuma yana aiki da ita a raba mutane da la ilaha illallah to dan haka wallahi shubran yake tadhiri yake cewa lalle a nisanci duk abin da zai raba ka da sufaye duk kuma abin da zai kusanta ka da sufaye inji shubran yace ka kusanci wannan abin saboda su kansu abokan gaban musulunci sun yarda musulunci bai da takobin da ya wuce sufanci a wannan zamani yace wa minal mu'sifi haqqan yana daga abun bakin ciki mai bakan tarai inji shubran sosai yace an yi jadal yawm yau a samu muta'alimuna waɗansu masu da'awan ilimi jahalatun jahilai yace yushanni'una 'ala sufiyya wanda suka kaifar maki akan sufaye wa yadhkuruna sunna zaka ji kullun suna ta fadan sunna sunna wa yad'una al-ghayrata 'alayha har suna rai cewa wasu suna kishin sunna ne yace wa halis sunnati illa ma jaa bihi ar-rasul sunna ba ita ce kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba wa minhum daga cikin waɗannan mutanen man ya tadawalu ala dariqatina akwai wanda yake tsaurin ido da tsaurin harce akan dariqan mu allati ma musibat ila shaykhi al-khatm at-tijani wanda ita wannan dariqan ba a rasafta wa shehu tijani ba illa tajawuzan sai ta hanya ta tajawuzi ne kawai ba wai ana nufin shehu tijani shine asalin mai dariqan ba la 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 majazi ne kawai wa illa in ba haka ba fa inna sahibaha ai ma abocin wannan dariqan kana yasiku hashishu tijani ya kasance yana sifanta wannan dariqan bi annaha muhammadiyatu ibrahimiyya cewa dariqan wannan dariqa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dariqa ce hanafiyya ta addinin annabi ibrahim alaihi salam yace wa hiya ita wannan dariqa al istighfaru ita ce istighfari was salatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam da salati wa manzala sallallahu alaihi wasallam bi ayi sigatin da kowace siga kaga dama ballan jana'a ce salatul fati ta hana ka shiga dariqa da kowace siga shubran yace zaka iya yi abu na uku mafi girma a rukunan dariqa shine la ilaha illallah la ilaha illallah to da salatin annabi da istighfarin da la ilaha illallah shu yace zaka dinga yin su sabahan wa masa'an safe da yamma to wannan ba ita ce dariqa shin yace to amma abun mamaki waɗansu wanda suke kiran kansu suna da sunna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki yanda ya sifanta wannan mutane zaka ga shi yanda manzon Allah ya sifanta su a hadisi mutane ne huda saul asnan yaqulu min qawli khairil bariya zaka ji suna fadin sunna 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 yaqra'una alquran manzon Allah yace zaka ji suna karanta alqurani amma wala yajawizu an hajaru alquranin nan baya shige makogaran su mandalla yace da zan hadu da su la aktulan nahum qatl adin da zan kashe su irin yanda ake kashe adawa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me su kan su kenan zaka ji suna kiran sunna dan haka a guje su ƙarya suke ba su ne mutanen sunna ba dan duk mutumin da zai fada da istighfar zai fada da la ilaha illallah zai fada da salatin annabi to wata sunna zai kira addinin musulunci yana da wadansu abubuwan da suka fi wadannan girma la ilaha illallah wa istighfari salatin annabi da shi kake jayayya sannan kuma ba zuka ce wai mutun sai ya dinga tambayan wai a bashi hujja alqur'ani ne dariqa bayan an gaya maka dariqan su ne abubu kuma kashi a baka hujja alqur'ani to me kake so kuma da ya wuce waɗannan abubuwa uku in ka dauki istighfari wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna Allah ana man dalla ila cewa istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku fa inni wallahi la astaghfiru Allah fil yawmi 100 marra man zalla yace ni da bana laifi a rana nakan nemi gafaran Allah sama da so 100 inji man zalla sallallahu alaihi wasallam in ka dauki batun salati mandalla sallallahu alaihi wasallam yayya cha zainu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamati ga alqur'ani inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to me wani hujja kake nema bayan wannan wani hujja kake nema kan salatin manzo Allah bayan wannan ya yan uwa da za a raba ku da imanin ku ballanta na ka dauki la ilaha illallah fa alam annahu la ilaha illallah ta sha alqur'ani ya fada واستغفر لذنبك اعوذ بريما فعلم انه لا اله الا الله سنن ابو ماماكي غاشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه دو وند كرشن مغانسا تزمن تو لا اله الا الله من زال لا يشي wannan mutumin ya shiga aljanna karshen maganar ka ta zaman la ilaha illallah wannan mutum ya shiga aljanna annabi yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ya jama'a ku ta cewa la ilaha illallah za ku rabauta Allah yana faɗa a hadisin kudusi la ilaha illallah hismi man dakhala hismi faqad amina min azabi la ilaha illallah katanga ta ce wanda duk ya shiga katanga ta wannan ya aminta da azaba ta to wani hujja ake bukata bayan wannan sannan mutum yanzu yana gaba da dariga yanzu kai kai gaba da la ilaha illallah kai gaba da istighfari kai gaba da salatin annabi me suka yi maka la ilaha illallah Allah ka kiyaye mana imanin mu shine shi Ibrahim yake kawo su baituka guda uku na wani malami anan malamin yana cewa aw kufrun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illallah aw istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma jamat fi yadahu in yakun za ya ayyuhan nas kufran falzamul kufra tahmadu uqbahu yace aw kufrun billahi yanzu kafirci yanzu zai zaman to ka kafircewa Allah an qala abdun saboda bawa yace mukhlisan yana mai ikhlasi la ilaha illallah saboda yace la ilaha illallah ko bawa zai zama kafiri awan istaghfara al ilaha ko dan yayi istighfari ya nemi gafaran Allah yurji minu ghufrana ma jannatu yadawu yana burin Allah ya gafarta mai laifuffukan da yayi shi ma kafirci ne shobran yace to shi wannan mawaki ya kawo a harshen shobran yake cewa in yakun za ya ayyuhan nasu kufran in wannan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ya zaman to kafirci falzamul kufra to ku rike wannan kafircin da kyau ta hamadu uqbahu za ku gode wa karshen wannan kafirci sai yasa kullun shi tijjani yake faɗa yake cewa a jira a ga mutuwar batijjani duk yanda batijjani zai mutu in dai batijjani ya rike wurin shi tijjani da gaske dan da rike shi tijjani ne wallahi a jira a ga karshen sa dan malaman mu har sun saba sukan ce in an ga wani yana kan gargara sukan ce jama'a su taru su zo su ga mutuwar batijjani kai dan idala ka isa ka ce a zo a ga mutuwanka a zo a ga mutuwanka ka fiffilla kan mutane ka dasa ba ma ba mai eh ka kakkashe mutane ta kafirta mutane al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi antar da su kai ka san mutuwarka da kallo in baka tuba ba to dan haka muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya tsare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya anan wa sallallahu ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin.